A yau likitoci sun shiga rana ta biyu suna yajin aiki a fadin asibitocin Najeriya na ziyarci asibitin koyarwa UCH da ke Ibadan inda shugaban kungiyar likitoci masu kwarewa wato resident doctors a turance Dr. Olusegun Olaofa ya tabbatar min cewa suna yajin aiki ne saboda gwamnati ta ki aiwatar da yarjejeniyar da sun ka kulla tun shekarar 2013 har zuwa yau.
Well, we are on strike because government has refused to implement collective bargaining agreement that we have been on since 2013. In July, we gave 21 day ultimatum. The 21 day ultimatum that government did not call us. After the 21 day, sorry, of the 21 day ultimatum, we gave another 7 days. Government did not call for anything. It was the day that we issued notice of strike that government called for a meeting that held a couple of days ago. So, and it is only doctors. Every other person, health workers in this state are getting full salary. It is only doctors. It should pay us our full salary.
Dr. Olusegun Olaofa, yace a watan Juli, sun baiwa gwamnati kwanaki 21, sun wuce bata kira su ba, sun kara bada kwanaki 7, gwamnati bata neme su ba. A ranar da sun ka sanar da yajin aiki ne, gwamnati ta neme su ɗan kwanaki kaɗan da sun ka wuce. Dr. Olaofa yace likitoci ne kawai ba a biya cikakken albashi, ana biyan sauran ma'aikatan kiwon lafiya a asibitin koyarwa UCH da ke Ibadan cikakken albashinsu, saboda haka a biya su albashinsu gaba ɗaya. Haka zalika na ji ta bakin wani mai kawo marasa lafiya tare da yi musu kafinta a asibitin koyarwa ta UCH da ke Ibadan.
Sunana Alhaji Ibrahim Bako. Abinda ya kawo ni ne PRO na dukkan Hausawa da suka zo daga arewa da kuma nan wanda muke zaune da shi a kurmi, duk abinda ya same su ne za su nemo. Na zo ne akan naji suna yajin aiki, inda in tambayi yajin aikin, domin in wasu sun zo dan zan kawo su in gaya musu ana yajin aiki.
To ya ka sami asibitin ta UCH?
Na sami asibitin ta UCH kamar ana rigima, amma ba rigima ba ne. Likitoci ba su aiki saboda yajin aiki.
Ma akwai wasu ma'aikatan lafiya da ke dan kula marasa lafiya ko?
Ma'aikatan North suna kula da marasa lafiya, saboda ko da an yi yajin aiki likitoci ba su aiki, su suna kula da su akan ba da magani akan lokaci.
To ya kuka ji da wannan yajin aikin?
Wallahi wannan yajin aiki ba mu ji daɗinsa ba, saboda in an kawo emergency ko haɗari saboda wani abu, likita zai duba, tunda ba likita ya za a yi.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.